watan Nuwamba na shekara 2016 aka fafata a gasar cin kofin Turai European League na shekara 2016 zuwa 2017 wanda ake mata lakani da taken kofin ragwaye inda kungiyoyi sama da 40 suke ketare ne a tsakaninsu. Ga wasu daga cikin sakamakon wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta samu nasara akan Feyenoord ciki 4 da nema. Fenerbahce kuma ta samu nasara ne akan Zuriya da ciki 2 da babu, yayin da FK Astana ta samu nasara akan Apollon Nicosia da ciki 2-1. FK Kabarak kuma ta sha kaki ne a hannun Anderlecht da ciki 3-1, yayin da Zenit ta samu nasara akan Panathinaikos 2 da babu. Krasnodar kuwa ta tashi 1-1 da tsakaninta da Salzburg, yayin da Celta Vigo ta tashi kunnen doki 1-1 tsakaninta da Standard. Gent kuwa ta tashi ta jarar da 2-2 tsakaninta da Braga, yayin da Schalke ta samu nasara akan Nancy da ciki 2 da babu. Fiorentina kuwa ta sha kaki a hannun Hoffenheim ne da ciki 3-2, yayin da Leipzig ta samu nasara akan Gladbach da ciki 3 da babu. Hoffenheim Schalke ta samu nasara akan Inter Milan da ciki 3-2, yayin da Sporting Braga ta samu nasara akan Southampton da ciki 1 mai ban kaushi. FC Zurich kuwa ta tashi 1-1 tsakaninta da Villarreal, yayin da Steaua Bucharest ta samu nasara akan Osman Lisbon da ciki 2-1. Haka kuwa yau za a dawo fafatawa a gasar La Liga na ƙasar Spain na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 13, inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta EBA za su karɓi batun Real Betis da misalin ƙarfe 9 saura kwata agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da kuma Chad. Gobe idan Allah ya kai mu, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Malaga na ƙasar Spain za ta karɓi batun Deportivo, yayin da Real Madrid za su fafata da Sporting Gijon. Espanyol kuwa za su karɓi bakuncin Leganes ne, yayin da Sevilla za su kara da Valencia. Za a buga wasanni a lokuta daban-daban. Haka shi ma ɓangaren premier na ƙasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 13 gobe Asabar 26 ga watan Nuwamba na shekara 2016 ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Burnley za su fafata da Manchester City, yayin da Liverpool za su karɓi bakuncin Sunderland. Spurs kuwa za su gara da kwallonsu ne na Crystal Palace, yayin da Leicester City za su buga da Middlesbrough, yayin da Hull City kuwa za su buga da West Bromwich. Da Chelsea za ta karɓi bakuncin Tottenham, inda za a buga wasannin a lokuta shi ma daban-daban. Shi kuwa tsohon ɗan wasan Liverpool kuma tsohon kaftan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Steven Gerrard ya ajiye takalman wasanninsa na ƙwallon ƙafa a ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya. A jiya ne ɗan wasan ya bayyana ritayansa daga ƙwallon ƙafa bayan ya shafe shekaru 19 yana fafatawa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da wasu ƙungiyoyi. Gerrard da shekaru 36 a duniya ya fara buga tamolansa tun da shekara 17 a shekara ta 1998 a wata ƙungiya mai suna Motherside, inda ya samu shekara 10 ya fafata leda a ƙungiyar daga bisani goma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Gerrard ya buga wasanni 709 a ƙungiyoyi daban-daban, inda ya samu nasarar cikin ko manyan kofuna har guda 8, ɗaya daga ciki shine kofin zakarin nahiyar Turai da biyu, inda ya samu kofin FA wanda ya ci a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Gerrard ya riƙe matsayin kaftin na shekara 12 a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Shi kuwa Gareth Bale na Real Madrid ya tafi jinyar watanni 4 masu zuwa sakamakon rauni da ya samu a idon sawunsa a wasan da ƙungiyar Real ɗin ta yi da Sporting Lisbon ranar Talata da Sunday a gasar cin kofin zakaru na nahiyar Turai na shekara 2016 zuwa 2017. Huta lafiya.